Akwai jarabta gare shi ko wannan lokaci dan raso idan ta fara wasi ai ta ce mama hukunci mama komai ga duka mai so akwai ne hakikaci tun da ma duniyar ta Allah zaman ta ba ma da tabbaci kai kana son wani yana son ka kaji so mai kula fuci kai da rude na zuciya ya zuga mama feta ya ci in so akwai damuwa
More music in house is all.